is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitocin da suka hada da mita 31.49 da mita 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Niger ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma da lol FM. Haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar internet. Assalamu alaikum masu sauraro. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina tare da Sahabu Imam Aliyu wanda zai karanto mana kanin labarai.
Wani dan majalisar dokokin kasar Rasha ya ce sai ta yi rundunar sojojin sa kai ciki har da rikakkuwa fagen daga za su tafi Syria domin taimaka wa sojojin kasar. An kashe akalla mutane 37 a Iraki a wasu jerin hare-haren bama bama a duk fadin kasar jiya Litinin. Gwamnatin Jamhuriyar Congo kuma za ta gudanar da zaben raba gardama ranar 25 ga watan nan domin yin kuskure ga tsarin mulkin kasar da nufin yin tazarce.
To a gaishe ka, yau ranar muhalli ce, ranar da aka kebe domin jawo hankalin duniya ga matsalar rashin muhalli. Babban daraktan ma'aikatar samar da gidaje ya ziyarci sansanonin waɗanda suka rasa muhallinsu a sakamakon ɓarnar da 'yan Boko Haram suke yi. Muna da rahoto. Sa'annan kuma?
This woman, all I know is that she belongs to my PDP. But I don't care. Whoever that is corrupt, from APC to whoever, fight them.
Of all this movement of his. So let's see how it goes.
Wasu masu shari ke bayyana ra'ayi game da tuhumar da ake wa tsohuwar ministan mai ta Najeriya. Muna shi ma muna da rahoto. Kamar kowace ranar Talata, bayan kun gama shan labarin duniya kuma za mu gabatar da tsaka mai wuya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Wani kusa a majalisar dokokin Rasha ya ce sai ta yi wata rundunar sojojin sa kai ciki har da rigakku daga fagen dagar da ake yi a gabashin Ukraine za su shiga sahun sojojin Syria fafatawa da dakarun suke yi da mayakan sa kan ISIS da wasu kungiyoyin ta'addanci a kasar ta Sham. Admiral Vladimir Komoyedov a magana da yayin da kamfanin dillancin labarai na Rasha da ake kira Interfax je Litinin ya ce da alamun sojojin Rasha za su shiga yakin da ake yi a Syria, sai dai Komoyedov bai ba da wani jadawali na sa'ar da sojojin za su shiga yakin ba, kuma zuwa yanzu fadar Kremlin ta shugaban Rasha ba ta ce komai ba kan kalaman nasa. Furincin dan majalisar dokokin yana zaman martani ne ga rahotanni da ba a tabbatar ba cewa an ga mayakan sa kai daga Rasha fagen daga suna aiki tare da sojojin Syria. A gefe ɗaya kuma kungiyar tsaro ta NATO ta nemi Rasha ta yi mata bayani bayan da hukumomin Turkiya suka ba da rahotannin cewa jiragen yakin Rasha sun yi kutse cikin kwanaki biyu da suka wuce a arewacin Syria, cewa Rasha tana auna muradin ƴan ta'adda ne a cewarta. Wani babban jami'in Moscow ya aza laifin hakan kan rashin kyawun yanayi a zaman dalilin da ya janyo lamarin. A makon jiya ne Rasha ta fara kai farmaki da jiragen yaki a Syria kan abin da take ikirarin cewa tana kai hare-haren ne kan kungiyar ISIS da wasu kungiyoyin ta'addanci, wato kungiyoyin ƴan tawayen Syria waɗanda ba sa goyon bayan gwamnatin ƙasar a halin yanzu.
An kashe akalla mutane 37 a ƙasar Iraq a wasu jerin hare-haren bama-bamai a duk faɗin ƙasar je Litinin. 'Yan sanda sun ce bom mafi girma ya tashi ne kusa da wata kasuwa cike da mutane a yankin da galibin mazauna garin da ake kira Halis 'yan Shiya ne, har mutane 15 suka mutu. Garin yana tazara kilomita 80 arewa maso gabashin Bagadaza. Hari na biyu ya halaka mutane 10 a wata kasuwa a garin Al-Zubair wanda yake kudu maso yammacin babban birnin ƙasar. A yayin da a Bagadaza 'yan sanda suka ce wani bom da aka ɓoye a cikin wata mota ya tashi a gundumar Husainiya daga arewa ya kashe mutane 12, kamar yadda ma'aikatan kiwon lafiya da 'yan sanda suka bayyana. Kodayake babu wanda ya ɗauki alhakin kai hare-haren, a baya kungiyar ISIS ta ɗauki alhakin wasu hare-hare da ta kai da niyyar wargaza gwamnatin ƙasar.
Gwamnatin Jamhuriyar Congo ta ayyana zaben raba gardama ranar 25 ga wannan wata da nufin yin kuskure ga tsarin mulkin ƙasar, mataki da zai baiwa shugaba Denis Sassou Nguesso damar yin takara a karo na uku. kuskurimar da ake shirin yi wadda aka ba da sanarwa kai je Litinin bayan taron da majalisar ministocin kasar ta yi zai kuma kawar da kayyade shekarun dan takarar shugaban kasa kada ya wuce 70 yanzu dai shugaba Sasu Ngweso yana da shekaru 72 da haihuwa kuma tsarin mulkin kasar ya haramta masa sake yin takara a cikin watan jiya shugaban ya ba da sanarwa cewa yana shirin yin zaben raba gardamar mataki da yasa dubban yan kasar suka hauka tituna a Brazzaville babban birnin kasar suna zanga zanga Shugaban Ngweso yana ɗaya daga cikin shugabannin Afirka waɗanda suka janyo cacar baki da zanga-zanga lokacin da suka nemi wa tsarin mulkin ƙasashen su kuskurema domin su yi tazarce. Na baya bayan nan shine shugaban Burundi Pierre Nkurunziza wadda ya sake cin zaɓe da yi cikin watan Yuli lamari da ya janyo rikici a ƙasar. A halin da ake ci kuma majalisar dokokin ƙasar Libya wadda hukumomin ƙasa da ƙasa ta amince da ita ta ƙara wa'adinta gaba da 20 ga watan nan lokacin da wa'adin nata zai ƙare a hukumance. Mataki da ake gani zai dagula kokarin da majalisar dinkin duniya take yi na sulhu da kuma kafa gwamnatin daunin iko a kasar.
To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Litinin Amurka da wasu kasashen da ke yankin Pacific suka cimma yarjejeniya a kan batutuwa masu yawa da za su rage haraji da kawar da shingayen cinikayya da zai shafi kusan rabin tattalin arzikin duniya. Yarjejeniyar da ake kira Trans-Pacific Partnership ko kuma TPP a takaice gagarumar nasara ce a fannin manufofin harkokin kasashen waje ga shugaba Barack Obama. Koda shike babu tabbas ko majalisar dokokin Amurka za ta amince da ita. Shugaban ya ce yarjejeniyar ta nuna irin abubuwan da Amurkawa suka yi amanna da su kuma daidaiton zai baiwa ma'aikata a nan Amurka damar samun ci gaba da ya cancanci samu. Mr. Obama ya ce Amurka ba za ta kyale kasashe irin su China su rubuta ka'idodin cinikayya ga tattalin arzikin duniya ba. Ya ce tilas ne su rubuta waɗannan dokokin. Tare da kafa minzani mai ƙarfi na kare ma'aikata da mutunta muhalli. Masu fashin baki sun ce wannan yarjejeniyar za ta iya takawa bunƙasar da China take yi birki. Ƙasar da yanzu tattalin arzikinta shine na biyu a girma a duniya. An ɗauki shekaru 7 ana gudanar da shawarwarin. A wasu lokutan ma ana yamutsa gashin baki sosai kama a kammala. Har yanzu ma da sauran bayanan da za a fitar nan gaba.
Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce hukumomin kasar sun sakar wa jami'an tsaro mara yayin da suke tunkarar karuwar tashin hankula daga Falasɗinawa. Mun kyale jami'an tsaro su ɗauki matakai masu tsanani kan waɗanda suke jifa da duwatsu da kuma kwalaben da aka ɗura mankanan zurko waninsu sannan aka cinna wuta, in ji Netanyahu jim kaɗan kamin a fara taron majalisar ministocin ƙasar kan batun tsaro jiya Litinin. Dama tuni ya ce za a hanzarta rusa gidajen 'yan ta'adda sannan za a ɗaure waɗanda ake zargi da ta'addanci ba tare da an gurfanar da su gaban shari'a ba. A halin da ake ci kuma shugaban yankin Falasɗina Mahmud Abbas ya gana da shugabannin tsaro na yankin a jiya Litinin yana mai kira gare su cewa su daƙile ƙaruwar tarzoma kuma kada su ƙyale takalar gwamnatin Isra'ila da take yi ta shafi ayyukansu.
Labarin duniya kuka gama ji. Yau rana ce ta muhalli a duniya. Wakilin sashen Hausa Haruna Dauda Biyu ya aiko mana da rahoton cewa Professor Muhammad Al-Amin, babban director a ma'aikatar samar da gidaje, ya ziyarci wani sansanin waɗanda suka yi asarar muhallinsu a saboda ɓanna da 'yan Boko Haram suke yi.
Professor Al-Amin ya ce Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe wannan rana ne dai don tattauna matsalar muhalli da gidaje da kuma inda mutane ke zama. Ya ce don haka ne suka ga ya dace su gudanar da irin waɗannan tarurruka a sansanin 'yan gudun hijira da ke garin Maiduguri.
Bana gwamnatin tarayya ta yi shawarar maimakon a zauna a Abuja a cikin ofisoshi a yi wannan tattaunawa, ƙara a fito inda ake buƙatar gidaje ɗinnan, inda ake buƙatar a tattauna matsalar wurin kwana da kuma muhallin mutane. Kamar yadda duk duniya ta sani, wannan bala'i da ya faɗo mana a wannan jarabawa da 'yan uwanmu ku kuka shiga ciki, inda dole ne ku baro inda kuke ko saboda rishin tsaro ko kuma saboda wuraren nan ma gidajen an rusa su, an kona su wasu daga cikinsu. To makasudin zuwa mu shine mu gaya maku cewa ba Najeriya kaɗai ba, duk duniya ta damu da wannan hali na kunci da kuka shiga, kuma musamman shugaban ƙasa President Muhammadu Buhari ya damu gaya akan irin yadda kuka rasa gidajenku, kuma yana kokarin duk da ya kamata wajen cewa in Allah ya danna da ɗan lokaci kaɗan a murƙushe wannan matsala da aka samu, kuma koma garuruwanku da ƙauyukanku, kuma kuna komawa ya zamanto wannan hukuma tamu da sauran jama'a da kungiyoyi da ma'aikatu su zo su taimaka muku ku iya gina gidajenku, in ma ba su fi yadda suke ba a da, aƙalla mutum ya zamanto gidan shi ya koma yadda.
To kowane irin hali ne waɗannan ƴan gurin hijira ke ciki, da yanzu haka ke tsuguni a irin waɗannan sansani?
Alhaji Bukar,
da kuke zama a nan?
Alhamdulillah muna zama haka.
To kuna samu abinci?
Wani lokaci muna samu, wani lokaci ba mu samu. Zakir ma akwai masi. Wala daki da mutum huru-huru.
Kuma lokacin ruwan sama ba ya damun ku?
Yana damun.
Yana damun.
Yana damun ruwa, yana yoyo.
Yana sauka.
Yana yoyo. Gyara.
Na'am.
Amma
kuna so koma garin ku?
Muna so mu koma mana.
Na'am. Ga baba nan sai magana, na gaida kwance.
Bana ji Hausa.
Baka gashi kana magana da Hausa baba?
Bajewa.
Kana so ku koma garin ku?
Muna so koma.
To kamar
ku muna so koma.
Na'am. Kuna samun abinci a nan baba?
Muna samu, amma wannan kwaje bana samu. Kamar ba ni.
Kai kuma kana da yara nan ne
kai? Ni babu ban da yaro.
Za ka yara kamar dan gurin hijiran ne amma ko?
Gurin hijiran.
Daga Bama?
Daga Bama.
To yanzu kamar ya kuke zama a cikin wannan kam din?
Gashi nan ni kam zama na daki ma ni ban da shi.
A ina kake kwana?
A makaranta ina kwana. Dare a makaranta zan je.
Wasu ƴan gurin hijira kenan daga wasu garuruwa daban-daban. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Mun gode Haruna. To masu sauraro, kamar yadda ba za ku rasa ji ba, ana tuhumar tsohuwar ministar mai ta Najeriya Daizena Alison Maduweke a Ingila, kuma mutane suna ta cacar baki a kai. Wakilin sashen Hausa Babangida Jibran ya dubi wannan al'amari.
This woman, all I know is that she belongs to my PDP. But I don't care. Whoever that is corrupt, from APC to whoever, fight them. Why do we fight them? Not by being partisan in our submissions on radio.
Of all these movements of his. So let's see how it goes. But these three things have to be in place. A special court, a strong negotiation team, whether local or expatriate. Some of us should not bother about that.
Wasu masu sharhi da bada gudunmawa kenan a wasu gidajen radio da talabijin ke bayyana ra'ayoyinsu game da tuhumar da hukumomin tsaro ke wa tsohuwar ministan albarkatun man fetur ta Najeriya Mrs. Daizena Alison Maduweke bisa zargin halatta kudaden haramun a ƙasar Burtaniya. A wani rahoto da ta buga a shafinta na farko, jaridar New Telegram ta ce ƴan kwangila da sauran ƴan kasuwa masu alaka da tsohon ministan sun fara kona duk wasu takardu ko kuma shaidun da ke alakanta su da tsohon ministan domin gujewa bincike. To ko ya ƴan Najeriya suka ji game da wannan bincike ko tuhuma da ake wa tsohon ministan ta man fetur tare da wasu ƴan Najeriya a ƙasar ta Ingila? Ga dai abin da wasu su ke cewa.
Gaskiya wannan mataki da gwamnatin Ingila ta dauka, matsayina na ɗan Najeriya gaskiya na ji daɗin shi matuƙa, saboda wannan matakin kamata a ce gwamnatin Najeriya ta dauke shi.
To alhamdulillah, ina godiya ga Allah, kuma gaskiya mu mun ji daɗi ba kaman mu talakawa Najeriya, saboda in aka dibi irin ribda cikin da mutanen suka yi a ƙasar nan, to da kuma ina godiya ga shugabannin nan waɗanda ke kokari su ga sun kwato mana haƙƙinmu.
Mr. Jide Omokore na ɗaya daga cikin mutane hudu da aka gurfanar da tsohon ministan tun a ranar Juma'a a ƙasar Ingila, kuma yana ɗaya daga cikin wanda tun farko tsohon gwamnan babban bankin tarayyar Najeriya ya zarga da cewa an yi amfani da kamfaninsa wajen batar da wasu maƙudan kuɗaɗe na man fetur da kuma kalanzir. Gari yadda ta kasance a lokacin da na isa ofishinsa da ke Global Street a Ikoyi. Yanzu haka dai ina gaban wannan gida da ke titin Glover, don da kuma ke zama ofishin Mr. Jide Omokoro, ɗaya daga cikin mutanen da ake zargi ko ake tuhuma a ƙasar Ingila tare da tsohon ministan albarkatun man fetur ta Najeriya. A ƙofar gidan dai babu wani alamu da ke nuna cewa akwai mutane a wannan gida. Wani da baya son ambaci sunansa da ke gadi a ɗaya daga cikin gidajen da ke kusa da wannan gida ya tabbatar min cewa jami'an hukumar EFCC sun zo wannan gida kuma sun gudanar da bincike. tuni je jami'an hukumar EFCC suka dauki matakai na gudanar da bincike a gidajen Mrs. Alison Maduke da kuma sauran wayanda ake zargi a nan birnin Lagos. Babangida Jibril, murya Amurka daga Lagos, Nigeria.
Mun gode Babangida. Masu sauraro, kada a manta ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba da Aliyu Mustafa zai gabatar.
Saka mai wuya.
Muna fatin adawa babu wanda zai ce Janar Buhari ba mutumin kirki bane ko baya fadan zance cika ko idan ya fadi zance ba haka bane tsakani da Allah a bayanar jama'a kalubalanci abinda mai kasan yace ya bayar wanda ko ba haka bane idan bi da yake cewa an bari a aljihu ko asusu na Baitul Mal jihar Bauchi to ban san ko a sanin mutanen boye aka bari ba amma mu dai zo mu dai Allah ya sa mun gane ba indai ba tashi suka yi ba ba injin kuɗi ne wanda gwamnati ya gada a hannun wancan gwamnati ba maganan cewa ministrin lai ba shi ne damuwa ba kare ai maganar kwashe shara a cikin gari muhimmi ne shi ma to ko shara ba ta yi iriya garin Bauchi kuma ka je ka gani kuka tambayi ƴaƴan Bauchin ka ji
Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da sadarwa da ku a nan sabon shiri na tsaka mai wuya. Shin welcome nawa malam Isa Yugo da ya barwa barista Muhammad Abdullahi Abubakar ne kafin ya tafi a Baitul Mali kuma me yasa duk da hadakar da ake cewa da ita aka kafa gwamnatin nan wasu suke neman su zame sannan ya maganar ayyukan da aka yi wa al'umma zuwa yanzu a can Bauchin.
To alhamdulillah sunana Abdullahi Hardawa. Shi Allah Ubangiji ya rufa mana asiri mun samu gwarzon shugaba a matsayin gwamnatin mu. Shi Muhammad Abdullahi wanda dama suka san shi tunda da daewa sun san shi shi ba kasami bane sun san shi shi mai hazaka ne kuma akan haka yayi girma kuma ya san aikin gwamnati ya san sirrin gwamnati ba wai kasuwanci yake yi ko kuma rana tsaka kawai ya fadi kundin bala ya fado cikin aikin gwamnati ba abubuwan da ya tarar ba masu dadi bane amma abubuwa ne wanda kowa ya sani an bar jihar Bauchi da dumbun basussuka an bar jihar Bauchi ba kudi a Baitul Mal.
Sunana Nasir Ibrahim Darazau. Abinda yake faruwa a jihar Bauchi a yanzu sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin talaka an yaudare shi da cewa ku zo ga gwamnatin talaka za a muku adalci wancan za a kauda gwamnatin azzalumai sai talakan jihar Bauchi yanzu abinda yake fada gara gwamnatin azzaluman da wannan gwamnatin domin tunda wannan gwamnati ta hau shi gwamna bahi da wani aiki sai yawo sai yaya zai yi ya amfanar da kansa ba amfanar da al'ummar jihar Bauchi ba shi yasa muke kira wa General Muhammadu Buhari tunda ya fara shiga zabe bai taba fasa cin jihar Bauchi ba yana cin jihar Bauchi to ina ga ya masa yanzu idan zai zo yayi yawo a jihar Bauchi a wannan gwamnatin wayannan mutanen sun kashe jam'iyyar APC a jihar Bauchi mutane ba su kaunanta ba su tunaninta ba su ma sa ta a ranta ku ƴan jarida da suke jihar Bauchi ta shafe su gidan radio da ake tunkara ake kirari tun lokacin shagariyau biya su a jihar Bauchi ta busa TV da tsewa ba a magananta ba abu nan kaga su kansu daga ku kanku mutanen media za ku gane cewa wannan gwamnati bata zo muku da niyyar alheri ba.
Bari mu fara da tambayar shin nawa ne yawan bashin da shi Malam Isa Yugo da ya bari kafin ya tafi kuma me gwamnati yanzu ta Bauchi take shirin ta yi ne game da tarin sharan nan da aka ce ta cika birnin na Yakubu ba da bayan haka me yasa gwamnati na Bauchi aka ce shi ne ya fara zama gwamna mai suka lamirin shugaba Buhari a cikin dukkan gwamnonin APC. Yau muke kawo muku kashi na biyu na muharar da muke akan abin da ke faruwa a can jihar ta Bauchi inda wasu suke korafe-korafe game da take-taken gwamnatin ta yanzu yayin da masu ra'ayin gwamnatin ko kuma suke cikin take jayayya da waɗannan korafe-korafen. Daya daga cikin maganganun da suka ƙi ci balle su cinye ita ce maganar da ake ci gaba da maimaitawa na yawan kuɗaɗe ko kuma rashin kuɗaɗen da tsohon gwamna Malam Isa Yugo ya bar wa wannan sabuwar gwamnati wanda su muƙarraban sabuwar gwamnatin suke cewa ba a bar musu komai ba a Baitul Mali. To a cigaban fafatawa da ake yi tsakanin shugabannin jam'iyyu guda biyu manya na Bauchi wato shi shugaban jam'iyyar APC mai mulki Alhaji Uba Ahmed Nana Garkuwar Ningi da kuma muƙaddashin shugaban jam'iyyar adawa ta PDP Honorable Shitu Zaki za mu tashi ne daga inda muka tsaya a makon da ya gabata inda muke tambayar shi madugon na APC cewa to yanzu chama ita ina ku samu kuɗaɗen da kuke biyan wannan albashin da kace ana ta biya.
To alhamdulillah so kamar yadda ka sani dai kuma in ka duba lokacin da mare da jaha ta dogara ka taukau akan kaso da ake samu daga gwamnatin tarayya
sun yi watanni kamar yadda ya faɗi a ɗauka wata uku ne, an yi watanni uku babu albashi, amma an taɓa tsallake wata guda da gwamnatin jihar Bauchi a wancan lokaci ba su samu kasansu da gwamnatin tarayya ba, ba su san guko guda ɗaya ba. In ko ana samu, ina aka shiga da kuɗin? Kuma biliyan biyu da yake cewa an bari a aljihu ko asusu na baitul malin jihar Bauchi, to ban san ko a hannun mutanen Boye aka bari ba, amma mu dai zo mu dai Allah bai sa mun gani ba, in dai ba tashi suka yi ba. To saboda abinda yake hannu ba yawa gare shi ba, kuma kamar da ka faɗi din dole dama akwai dan abinda aka iya samu daga gwamnatin tarayya da sauran kuɗin shiga. So abinda ba a rasa abinda yake shigowa shine sai a duba abinda Bature ya kira priorities, a duba abinda suka fi muhimmanci sai a ba su kulawa.
Yawa, to yana zuwa cewa alashitu naji kuna korafe game da cewa sabon gwamnati nan yana cin basu suka da yawa, bayyana mana dalilin ku na yin wannan korafe nawa ya ci ne da ya dame ku?
To an shi an ce bashi hanji ne, kuma hatta ko da gwamnatin kasar da kuke zaune Amerika ba ta tafiya sai da bashi, amma akwai bashi mai ma'ana akwai marar ma'ana. Yanzu bashi nan da ya ciyo na kudaden da ya ce zai satin din albashi, na tabbatar
ne nawa ne bashi ne kuna da masaniya
mai girma janar Buhari na tabbatar over 10 billion ne ciyo bashi din. Ni za a yi da su a yanzu, ni zai yi da su bayan, kuma hakika na tabbatar yanayin da kasan mu ta samu kanta a ciki ba wai jihar Bauchi ne suka gagara biyan albashin wata ɗaya ko biyu ko uku da ake wannan magana ba, akwai inda sun kusan shekara ma albashin ya gagara biyuwa. Yanayin financial situation da kasan mu take ciki ba ma jihar Bauchi man da ya kasance na jin wata uku ne, wanda na tabbatar su ne waɗanda ba biya ba. Mai girma kuma shugaban kasa janar Buhari, duk jihohin da suka samu kansu a wannan hali ya ba su kudade don su biya ina albashi din.
To amma ai kamar naji kamar naji
Hajji Aliyu taimake ni mana maganan cewa kunna sirrin da ba shi ne damuwa ba, kare ai maganan kwashe shara a cikin gari muhimmi ne shi ma. To ko shara ba ta iya garin Bauchi, kuma ka je ka gani kuka tambaye ƴaƴan Bauchin ka ji.
Chairman, kafin ka fara ansa, akwai wani bashin da naji an ce an dauko na ko biliyan 4 ne daga UBA, ka hada da shi wajen bayanin mai da martanin da kaji abubuwan da kaji shi Allah shi to yana faɗa na wayannan basu sukan da suke cewa ana ci ba a san abin da ake da su ba.
Alhamdulillah da kai wannan magana, kaga shi ba sabanin abin da yake bada labarin na shafi kudi cewar goma ba, kuma kamar yadda ka sani shi ita hidima irin ta gwamnati rai gare ta dole tana numfasa ba akwai abin da ba dama a ban su tsaya. Kuma yadda nace an gaji gwamnatin nan babu kudade, akwai kuma matsalolin da dole ne a kula da su, ba kuma jira za a yi ba, waɗansu da a time bound suna da ka'idajen lokaci. Kuma ina maganar shi ne ina za a samu kudaden da za a gudanar da waɗannan abubuwa, tunda ba injin kuɗi ne wanda gwamnati ya gada a hannun wancan gwamnati ba. So kaga dole kuwa gwamnati ta san hanyoyin da za ta bi domin ganin cewar abubuwa ba su tsaya ba, kuma ta hanyar da ya dace bisa ka'ida ba ta ɗan sabu ka'ida ba. Maganar shara ko da yake ina ga wannan kamar yana bada bayani ni na muna ma da ya taso da wannan al'amari. Kafin lokacin da muka mulki, alhamdulillah, hatta 'yan kasuwa sun ga cewar garin Bauchi ya koma tankar wani babban mazubar shara, domin duk titin da ka bi sai dai ka kauce ma shara tukuna a kowane titi. Haka wannan gwamnati wanda ta tafi, haka ta aka rinka fama a garin nan, kowa izo sai ya ce Bauchin nan ba shekarar ku na ba a kwashe shara ne. Amma alhamdulillah lokacin da muka zo muna dab da kaftun makafin mu karɓa 'yan kasuwa ƙungiyoyi daban-daban suke aikin gayya suka fara tallafi cewar suna maraba da sabuwar gwamnati, bari su fara ba ta taimako tun daga yanzu ma a fara ɗan irin wannan kawo ɗoki. To alhamdulillah da aka zo sanin kowa ne a Bauchi cewar gwamnati ya ba da umarni ma hukumar tsaftace muhalli ta jiha ya ba su marching order cikin kwanaki 7-10 su tabbatar sun kwashe sharan nan. Alhamdulillah kamar da aka san shara kullun samar da ita ake, haka ake clearin shara nan ba inda zaka zaga gida inda shara.
Naji magana shara nan da shi Allah shi to ya dauko, naji ta ana tayin ta kware da gaskiya, amma bari mai da kai baya ka dan magana kudaden nan da shi Allah shi to ya dazu wanda shi shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ba da sanarwa cewa an bayar dubun tallafi ga jihohi. Gwamnan Bauchi nan yanzu ina jin shi kadai ne gwamnan APC da yanzu kamar ya soke lamirin wannan maganar da Buhari ya yi lokacin da aka yi na cewa maganar da an ba su kudi ba a bayar ba. Me gaskiyar matsayin Bauchi game da wannan kuɗin da Buhari ya ce an bayar?
Wato ka san fahimta ce kowa da irin tasa idan mutun yayi magana shi yasa a jarabawa in ya dalibai suka rubuta jarabawa zaka kowa da irin abin da yake samu sakamakon jarabawa saboda ya danganta bin suka fahimta sa haka da ya rubuta amsar sa bayanin da yake ba wai ya soki lamirin abin bane a shi wannan tallafi akwai ka'idoji da aka akan cika ko akan bi su wayan su sharuɗan da aka shimfiɗa wanda ake so a gabatar cewar misali kamar majalisa ta dan tattauna da kuma ba rubuce an aminta da wannan abu irin wayannan abubuwa to su ne jihohin da ba samu sun kammala ba aka nemi su samu su kammala kafin a samu a gabatar da sake wannan kudade jihohi ba wai ya soka bane mutane suke cewar an karba ba a yi wani abu da shi ba shine yake danin cewar bai zo hannu ba zuwa ba wai ko ba zai zo ba saboda shari'ar da aka shimfiɗa ne ana kan cikatawa wasu jihohi sun cikata nasu
to naji to ina zuwa na cewa ina zuwa Alhaji to kai me yake aka fahimta da kaje gonan Bauchi yana cewa wannan magana da bare kuma ba haka take bane
to mu Allah mu sani duk da muna fatin adawa babu wanda zai ce Janar Buhari ba mutumin kirki bane ko baya fadan zance cika ko idan ya fadi zance ba haka bane amma shi da yazo ya kuje yace ba bar well ko mu san an bayar sauran gwamnati sun yi godiya akan abin da yayi talaka sun yi godiya akan abin da amma shi tsakani da Allah a bayanar jama'a kalubalanci abin da mai kasan yace ya bar wanda ko ba haka bane sai idan ya na wata nani ina ganin canga ne iwa da an ba tsatsan Buhari bane shi na asali tunda shugaban sa yayin sai ya kare kashi
Alhaji to akwai ina gaskiyar magana da naji wasu mutanen PDP suna yi na cewa Isa ya gode ya baiwa gwamnatin nan naira miliyan 500 kafin ya tafi to bari mu tsaya nan sai Allah ya kawo mako mai zuwa sai mu dawo mu ci gaba ko mu tashi daga ita wannan tambaya din akan ko da gaske ne Malam Isa ya gode ya baro shi wannan gwamnati na yanzu zunzurutun naira miliyan 500 muna godiya ga su bakin namu Alhaji Uba Ahmed Nana da kuma Alhaji Shitu Zaki tare da musamman wakilin mu a can Bauchi Abdul Wahab Muhammad da ya taimaka muka da shirin nan muka kawo muku shi daga nan birnin Washington DC nene Ali Mustafa Sakwato
ga takaitattun labarai kafin mai sallama
wani kusa a majalisar dokokin Rasha ya ce sai ta yi rundunar sojojin sa kai ciki har daga ku daga fagen dagar da ake a gabashin Ukraine za su shiga sahun sojojin Syria fafata da dakarun kasar ke yi da mayakan sa kai na ISIS da wasu kungiyoyin ta'addanci a kasar ta Sham Admiral Vladimir Komoyedov a magana da yayi da kamfanin dillancin labarai na Rasha da ake kira Interfax jiya Litinin ya ce da alamun sojojin Rasha za su shiga yakin da ake yi a Syria sai dai Komoyedov bai bada jadawalin lokacin da sojojin za su shiga yakin ba an kashe akalla mutane 37 a kasar Iraki a wasu jerin hare-haren bama-bamai a duk fadin kasar jiya Litinin yan sanda sun ce ban mafi girma ya tashi ne kusa da wata kasuwa cikin makil da jama'a a yankin da galibin mazauna garin da ake kira Khalis ɗan Shiya ne har mutane 15 suka mutu garin yana tazarar kilomita 80 arewa maso gabashin Bagadaza hari na biyu ya halaka mutane 10 a wata kasuwa garin Al-Zubair wanda yake kudu maso yammacin babban birnin kasar gwamnatin jamhuriyar Congo ta ayyana zaben raba gardama ranar 25 ga wannan wata da nufin yin kuskurema ga tsarin mulkin kasar mataki da zai baiwa shugaba Denis Sassou Nguesso damar yin takara a karo na uku kuskurimar da ake shirin yi wadda aka bada sanarwa jiya Litinin bayan taron majalisar ministoci zai kuma kawar da kayyade shekaru dan takarar shugaban kasa zuwa shekaru 70 yanzu shugaba Sassou Nguesso yana da shekaru 72 kuma tsarin mulkin kasar ya hana shi sake yin takara
to sai kuma da hantsi idan Allah kai mu misalin karfe 8 na safe agogon Najeriya muke fatan sake dawowa domin gabatar muku da wani shirin za ku ji yadda ƴan Boko Haram suka kai hari kusa da madagali a jihar Adamawa da martanin da kungiyar mai ta Allah ta maida ga waɗanda ke cewa a hana Fulani yin kiwo a kudancin ƙasar a halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki duk mai Ali ke cewa sai an jima
This program has come to you from the Voice of America, Washington.